mai sauraro suna na Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai lamba 70 karkashin jagorancin mai shari'a Faruk Ibrahim Umar inda kotun wato aka gurfanar da wani mutum a gabanta wanda ƴan sanda ne suka gurfanar da mutumin mai suna Usaini Muhammad wanda ake zargin sa da laifukan da suka haddar da zamba cikin aminci da suta da kuma yaudara laifukan da suka saba da sashi na 312 322 da kuma sashi na 309 na kundin hukunta masu laifi wannan tuhumar ya bayyana cewar wani mutum mai suna Alhaji Tijjani Musa mazaunin garin Gashuwa ya amince da kai Usaini Muhammad ya baka kuɗi a naira miliyan 12 da motoci gingimari guda 4 domin su dinga yin dakon kaya wannan miliyan 12 kuma ya bayar domin a siyo wata gingimarin guda 1 su hada a zama wato a hada su zama guda 5 kenan amma daga ƙarshe sai aka yi zargin cewar Usaini ya danne waɗannan kuɗaɗe kuma ya salwantar da waɗannan motoci guda 4 yayin da aka karanta kunshin tuhumar Usaini ya musanta wannan zargi da ake yi masa kuma kotun wato lawyer sa ya roki cewa a sanya shi a hannun beli kuma kotun ta amince da wannan roko inda aka ayyana cewa sai ya kawo mutum biyu wannan mutum biyun kuma za su kawo wato tantsa na passport sannan kuma za su kawo takardu na mallakar filaye wanda za a je ma'aikatar kasa domin tantance sahihancin waɗannan takardu idan kuma ya tsere to za su biya naira miliyan 10 an kuma sanya ranar 5 ga watan gobe domin a fara sauraron shaida a wannan kunshin shari'a Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan unguwar Norman Slums.